government has abolished all tolls on public roads and bridges.
Tsokacin ministan tattalin arzikin kasar Ghana Ken Ofori-Atta kenan yayin da yake jawabin kasafin kudin kasar na shekarar 2022 a inda yake sanar da goge shirin karban harajin titi toll levy. Matakin soke dokan karban harajin ya sanya masu fama da nakasa cikin mawuyacin hali saboda suke da alhakin karban wannan haraji na titi. Malam Rashad mai karban harajin titi a Tema dake jihar Accra ya fada wa muryar Amurka cewa tun lokacin da gwamnati ta soke karban harajin ba ya da sana'ar yi, hakan ya sa ya koma titi yana bara.
Ni gurgure da nake aiki tun yanzu matsalar da muke muna bincike a cikin rayuwa don babu wani sana'a. Sana'ar da muke ciki ne aiki tun kuma mini ka gaba ya yi yin dos wannan tun ya sa yin tun muna gida ba mu yi. Matsala da yawa ya zo ne game da yara na zuwa su kuma su ya koma baya mata talci.
Saboda rashin aiki banda arziki da dan kula da su gida.
Shugaban kungiyar masu fama da nakasa a jihar Ashanti, Mr. Steven John, ya ce soke wannan harajin ya janyo matsala sosai ga nakasassu saboda ƴaƴan wasu sun daina zuwa makaranta, kazalika wasu ma sun rasa rayukansu.
Abiyansu suna gida suna yunwa. Da yawansu waransu waranda ba su koyo aiki ba sun sora suna gida. Waransu sun kuma kan hanya suna rokon kudi. Waransu kuma sun ciwo suna kwance, wasu sun mutu. Abin da ya gaskiya ya ka damuwa sosai. Sai ko inda da muke muna so mu sanitize disability front nan yanzu kama muna koma baya kuma kenan babu da karfin fada da su rokoni muna rokon su kaman ba mu gani amfanin cire wannan buti ba yanzu muna rokon su koma su restore wannan aiki
domin sanin kowane mataki ne gwamnati ke dauka akan masu fama da nakasa a kasar. Na tuntubi shugaban kungiyar nasara mai fafatukan nema wa jam'iyyar farin jini a musulunan musulmi a Ghana, wato National Nasara Coordinator Abdul Aziz Haruna Futa, a inda yake cewa gwamnatin jam'iyyar MPP ce kadai da ta maida hankali gurin taimakon masu fama da nakasa.
Government kun ga create a lot of opportunity for disability ba road to car road to kadiba suke aiki ba. In ka duba for example akwai full minister of Otiwiji aka bashi even regional minister kamar kan Hausawa ke fadiwa shi kuma gurgu ne. Abin da yake akwai ne ba tubutu nan kadai ne aikin da aka ba ƴan uwayenmu guragu da suke wannan aiki ba amma akwai ma'aikata da yawa da aka sa su ciki.
Gwamnati dai ta ce ta dau wannan matakin karban harajin titi ne saboda kudaden shiga da take samu sakamakon wannan harajin bai ta ga karya ba. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.